Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da asuba. Da fatan an tashi lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Laraba, 4 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfilu da kanan labarai.
Rasha ta sake yin lugudan wuta jiya Talata a birnin Mariupol da ke kudancin Ukraine, inda fararen hula 200 suka makale a masana'antar sarrafa karafa. Jiya Talata mayakan kungiyar Al-Shabab suka kai farmaki kan wani sansanin sojan tarayya Afirka da ke kauyen El Baraf a yankin Sahel ta tsakiya na kasar Somalia. Haka kuma ra'ayin cewa shugaban Amurka Joe Biden ya yi ba ma'aikatan da ke kera makaman kare dangi da ake aika mayakan Ukraine, yana mai cewa ma'aikatan suna bayar wa al'umman Ukraine damar kare kansu.
Kana labaran kenan. A yammacin jiya ne, Sakatare Janar na Majalisar Dinkin Duniya, Mr. Antonio Guterres, ya ziyarci jihar Borno a karo na farko, inda ya kai ziyara sansanin 'yan gudun hijira da ake kira Gubbio Camp da ke cikin garin Maiduguri. Za kuma mu leƙa jihar Sokoto, inda aka ƙara samar da sansanin sojoji a yankunan da ke fama da matsalolin tsaro. Muna kuma ɗauke da shirin baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Rasha ta sake yin lugudan wuta jiya Talata a birnin Mariupol da ke kudancin Ukraine, inda fararen hula 200 suka makale a masana'antar sarrafa karafa ta Azovstal, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta ce. An kwashe mutane 101 daga wurin cikin koshin lafiya. Kamfanin jallancin labaran RIA na kasar Rasha ya bayar da rahoton cewa ma'aikatan tsaron kasar ta ce dakarunta na lalata wuraren lugudan wutar Ukraine bayan da sojojin Kyiv suka yi amfani da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Majalisar Dinkin Duniya ta yi domin haifar da shakku yayin da ake kwashe fararen hula a baya-bayan nan. Wani jami'in 'yan sanda ya shaida kafa yaɗa labarai ta Suspin cewa sojojin Rasha sun fara yunkurin kwashe masana'antar tare da tsarin yin amfani da kai hari ta ƙarƙashin ƙasa. Wurin kaɗai da 'yan Ukraine suka mamaye a Mariupol, wani matakin da kumandan rundunar Azov da ke aikin ƙarafa ya ce jiragen na Rasha sun yi ruwan bamabumai a wurin a cikin dare. Da sanyin safiyar Talata ne mayakan ƙungiyar Al-Shabab suka kai farmaki kan wani sansanin sojin tarayyar Afirka da ke ƙauyen El Baraf a yankin Shabelle ta tsakiya na ƙasar Somalia, kamar yadda jami'an yankin da majoyin tsaro suka sanar. Jami'ai sun shaida murya Amurka cewa 'yan ta'addan sun kwace sansanin na wani ɗan lokaci kafin su janye. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ce sojojin Burundi da ke sansanin sun daƙile harin. Ma'aikatar harkokin wajen Somalia ta wallafa a shafinta na Facebook cewa gwamnatin tarayyar Somalia ta yi Allah wadai da kakkausan murya kan wani mummunan harin da aka kai kan sansanin dakarun wanzar da zaman lafiya na tarayyar Afirka a Somalia, El Baraf, na Shabelle ta tsakiya. Muna miƙa saƙon ta'aziyarmu ga waɗanda wannan harin ta'addanciyar tsira da tsoro da iyalansu. Magajin garin El Baraf Abdullahi Haji Muhammad ya ce mayakan sun fara kai harin ne da wasu motocin ƙunar baƙin wake guda biyu. Ya ce daga nan mayakan sun yi artabu da shiga sansanin. Al-Shabab ta yi ikirarin kashe dakarun tarayyar Afirka 173. Ƙungiyar ta kuma ɗauki alhakin kame dakarun AU a matsayin fursunonin yaƙi. Ba za a iya tabbatar da kowace da'awar da suka yi ba. Har yanzu dai ba a iya samun hedikwatar dakarun AU da jami'an sojin Somalia don cin ta bakinsu ba. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya yaba ma'aikatan da ke kera makaman kare dangi da ake aika mayakan Ukraine, yana mai cewa ma'aikatan suna bawa al'umman Ukraine damar kare kansu. A zahiri, in ji shi, 'yan Ukraine suna nuna wautar sojojin Rasha da yawa. Makaman da hannuwanku ke kerawa suna hannun jaruman Ukraine. Na gode da abin da kuka yi. Biden ya yaba ma'aikatan 265 a wata masana'antar sarrafa makamai ta Lockheed Martin da ke kudancin birnin Troy da ke jihar Alabama, inda ya kwatanta su da ma'aikatan makaman Amurka a yakin duniya na biyu. Muna kan wani matsayi a tarihi a cikin yakin da ake yi tsakanin mulkin kama karya da demokaradiyya, in ji Biden. a wani batun da ba a bayyana sunan shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ba da mamaye wanda yayi na tsawon makonni 10 a Ukraine ya ƙara da cewa idan ba ku yi tur da ɗan kamatarya ba za ki ci gaba da zuwa
Madalla to nan da ba jimawa ba Sarfilu zai kawo mana ƙarshen labaran duniya amma yanzu bari mu shiga fage rahotannin mu kamar yadda kuka ji a farkon shirin a yammacin jiya ne sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya Mr. Antonio Guterres ya ziyarci jihar Borno a karo na farko inda ya kai ziyara sansanin ƴan gudun hijira da ake kira Gobio Camp dake cikin garin Maiduguri Haruna Dauda Biyu na da ƙarin bayani akan rahoton
A yammacin jiya ne sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya Mr. Antonio Guterres ya ziyarci jihar Borno a karo na farko inda yake ziyarar sansanin ƴan gudun hijira dake cikin garin Maiduguri ake kira Gobio Camp da kuma sataren da ake ajiye yayin ƙungiyar Boko Haram da shi ma ke nan cikin garin Maiduguri Allah shi ya tunda farko babban sakataren majalisar ɗinkin duniya zai ziyarci garin banki dake karaman hukumar Bama a jihar Borno wanda daga bisani aka soke ziyarar sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya ya kuma ziyarci fadar gwamnatin jihar Borno cikin tsauran matakan tsaro inda yan takardar zuwari cikin mintuna 10 ga ma abin da ke cewa
That here in Borno, you have already not only understood, but took in place the right approach to fight terrorism. Of course, when we fight terrorism, we need to shoot them. When populations do not trust government, they follow terrorists.
Ce a nan jihar Borno na fahimci cewa kurga kun ɗauki matakin matsalolin daidaita ta'addanci idan ka ga ta'adda za ka harbe shi ne kawai amma a Borno ba haka ba ne gwamnatin jihar Borno ta ɗauki matakin daidaita wannan matsala sun yi ƙoƙarin daidaita da amincewa tsakanin gwamnati da jama'a in jama'a ba su yarda da gwamnati ba za su yi bayan ƴan ta'adda ne amma a wannan gaban ta tabbatar cewa da gaske take
what they really want of course humanitarian aid is necessary but what they really want is that the conditions for them to be able to go back home in dignity and safety are established.
Yace na lura cewa mutanen da suke tsugunne a sansanin ƴan gudun hijira abin da suke bukata eh suna bukatan barguna da kayayyakin abinci da kuma kayayyakin bukatu irin na yau da kullun amma ba shi bane damuwar su nan shine su koma garuruwan su na asali cikin mutunci da mutuntawa wannan babban yanayi ne kuma muna bukatan hakan a shawarar Mr. Antonio Guterres shi ma gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum cewa
join us in this effort and be our champion and advocate for the Lake Chad region because this is one of the area where there is potential to end the devastating human sufferings and waste of human lives and build back communities with livelihood and dignity.
Yace ranka da idan da muke bukata a wurin gashi ne ba so ka zama na gaba gaba wajen mun kasa tafkin Chad saboda wannan yanki na ɗaya daga cikin wuraren da mutane suke dogara da rayuwar su a kuma gina waɗannan wurare don dawo da harkokin rayuwa kamar yadda yake a baya.
We need your support to get the global community to focus on this area where climate change poverty, ignorance and iniquity has combined to create the insurgency.
Muna so kuma kungiyoyin duniya su maida hankali akan waɗannan abubuwa abu da ya shafi zaizayen ƙasa da ya shafi sauyin yanayi da talauci da jahilci da rashin daidaiton al'amura su ne suke haɗuwa su haifar da wannan ta'addanci a cewar gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Sai dai sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya koma babban birnin tarayya Abuja tare da sauran tawagarsa Haruna Dauda Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumel da ƙarshen labaran duniya.
Yan jarida a lardin Kandahar da ke kudancin Afghanistan sun ce ya zama abin da ba zai yiwu ba su yi aiki a matsayinsu na tattara labarai saboda takunkumin da ƙungiyar Taliban ta yi kan kafafen yaɗa labarai da yan jarida. Muna samun barazana har ma da wani rubutu da aka buga a Facebook game da wani keken da aka sace, in ji wani edita a wata kafar labarai ta a Kandahar wanda ya nemi a sake sunan saboda tsoron ramuwar gayya. Ya ƙara da cewa manyan jami'an Taliban daga gwamnati zuwa 'yan sandan gundumar shugaban ya kira mu yana tambayar mu dalilin da ya sa muka sanya bayanan a shafin Facebook. Dan jaridar wanda ya aiki na shekaru da yawa a lardin ya kira hana-hanan na Taliban abinda ba a taba gani ba kuma ya ce suna sanya bashi yiwa 'yan jarida su yi aikinsu a lardin. Daga ƙarshe idan yawancin masu ra'ayin mazanje a kotun kolin Amerika suka soke kage zubar da ciki ta tarayya kamar yadda wani daftarin shawara da aka fitar a daren ranar Litinin ya nuna akwai yiwuwar takaita samun zubar da ciki a kalla rabin jihohin Amerika. Jihohi 13 suna da dokoki da za su haramta kusan duk zubar da ciki idan dokar ta fara aiki. Wasu jihohi 9 suna da dokoki cikin littattafansu da hukuncin kotun koli ta 1973 ta soke a cikin shari'a haƙin zubar da ciki na Roe versus Wade. Amma ana iya aiwatar da hakan idan hukuncin ya sauya. Yawancin jihohi suna da wasu haɗe-haɗe na dokoki, sabbin dokokin hana zubar da ciki har yanzu a cikin kundin tsarin mulkinsu da dokokin zubar da ciki da aka zartar bayan shawarar da hukuncin shari'ar Roe ta yanke. Duk da cewa sun yi karo da hukuncin kotun koli. Cibiyar Good Matter, wata ƙungiyar binciken haƙin haihuwa, ta yi iyasin cewa jihohi 26 za su iya takaita zubar da ciki sosai idan kotun koli ta soke hukuncin shari'ar Roe. Sai dai cibiyar fafutukar kare 'yancin haihuwa da ke tallafa wajen ba da damar zubar da ciki ta kiyasta adadin zuwa 25.
Gaida Safilu Hashim Gumel da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu nufi jihar Sokoto. A Najeriya, duk da yake wasu na ganin matsalar rashin tsaro tana son ta gagari hukuma, mahukunta har yanzu suna ƙara ɗaukar matakan ganin ko za su iya nasara akan matsalar. Wannan na zuwa ne lokacin da rundunar sojin ƙasar ke ƙara samar da sansanonin soji a wuraren da ke fama da matsalolin. Daga Sokoto, Muhammad Nasu na ɗauke da rahoton.
Matsalar rashin tsaro ta jima tana haddabar jama'a musamman a yankunan arewacin Najeriya, kuma kawo yanzu dai ƙoƙarin da ake yi ya kasa magance matsalolin. Wani abu da jama'a ke yawan kokawa akai shine ƙarancin jami'an tsaro a yankunan su, musamman inda ake da matsalolin rashin tsaro a yankunan karkara. Yanzu rundunar sojin Najeriya ta daura damarar samar da sababbin sansanonin soji domin ƙara yawan jami'an soji kusa da yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro. Babban hafsan sojin Najeriya, Lieutenant General Faruku Yahaya, ya aza tubalin gina sabon sansanonin soji a yankin Isa dake gabashin Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya. Yankin da jima yana fama da matsalolin na rashin tsaro.
An kawo sansani a nan saboda ƙara kawo jami'an tsaro musamman sojoji kusa da inda waɗannan 'yan ta'adda iskan mutane suke. Kaga an samu ƙarin mutane a inda muna iya kaiwa mabuyar waɗannan 'yan ta'addan. Yafi a ce muna da nisa ko da akwai wani abu kamin mu kawo nan kilan ya kai awa ɗaya awa biyu kamin sannan an yi an ƙare. Amma in muna nan za mu fantsama ko ina na iska suke mu gama da su.
Wani batu da jama'a ke tsokaci ga matakan da mahukunta ke dauka shine yin tsambare a dauki mataki wani wuri a bar wani wuri, abinda ke sa waɗanda ake fada da su gudu zuwa wuraren da ba a dauki mataki ba.
Ba wannan ne kawai ba, in Allah ya so za mu buɗa wani irin wannan ya shimfiɗa da wasu wurare. Duk inda ya kamata mu samu ƙarin jama'a don mu rage tsawon inda mutane suke kamin su kai gurin za mu yi.
Na zanta da wasu mutanen gabashin Sokoto inda aka aza tubalin ginin sabuwar barikin soji.
Sunana injiniya Jamilu Umar Isa. Ido magani ne ni, idan naga aikin ma naga an gabatar da an share hili, kuma an zo an gabatar da wurin fareti da sauransu. Dai kusan kwana uku ko hudu ina gane da wurin suna ci gaba da ayyuka. So fatan da muke anan shine Allah ya sa wannan abun ya kasance mana alheri, ya kawo muna ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro da muke fama da ita a wannan yanki namu da ma ƙasa baki daya.
Sunana Dalhatu Abdullahi. Idan aka ce akwai wato military base a can wannan yankin, to an samar da wato turba ta kawo sassauci sosai da ɗauki, kuma lalle babu ko shakka hankulan mutane a wannan yankin zai kwanta sosai su samu damar su kunna ta hiya gonakinsu saboda sun san cewa akwai barikin soja tare da su.
To kuya ya masana harkar tsaro ke kallon wannan yunkurin? Detective Awal Baladirmi Iya, shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro a jami'ar Yusuf Mai ta Masule da ke garin Kano, yana mai cewa
zai iya tasiri amma dai gaskiyar magana mafiya ana cewa ba solution bane wanda yake zai maganin abun gaba daya amma dai kuma ba za a zo a ce ba zai maganin ba saboda zai kara yawan tsaro kuma sojojin za su karu kuma duk lokacin da ake farmaki za su iya zuwa da wuri amma dai gaskiyar magana yin forest marshal din nan shine mafi alaba kara bariki ba
fatar ɗan Najeriya dai bata wuce a ceto su daga waɗannan matsalolin ba domin sau da yawa akan fara aiki mai muhimmanci a Najeriya sai a fita batun sa kafin a soma cin moriyar sa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to a gaida Muhammad Nasir Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan Birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashinhausa.com yanzu sai ku dada gyara zama don ku saurari shirin baki mai yanka wuya
baki mai yanka wuya shirin namu na yau zai yi duba ne kan martanin jam'iyyar APC na mulkin Najeriya da zargin tsawwala kudaden sayan takardun neman tsayawa takara musamman na shugaban kasa Jama'a assalamu alaikum. Makonni biyu da suka gabata ne ƴan Najeriya da dama suka soma korafi dangane da tsadar takardun neman tsayawa takarar zabe na jam'iyyun siyasa musamman na shugaban kasa a shirye-shiryen tunkarar zaben kasar na shekara ta 2023 mai zuwa. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP dai ta sayar da takardun cikewar neman tsayawa takarar shugaban kasa ne kan naira miliyan 40. Yayin da jam'iyyar APC mai mulki kuma ta sayar da nata akan zunzurutun kuɗi naira miliyan 100. Masu fashin bakin siyasa a Najeriya da dama ne dai suka soki lamirin matakin da jam'iyyun suka ɗauka musamman jam'iyyar APC mai mulki. A yayin da wasu 'yan kasar ke ganin lamarin tankar buɗe kofa ne ga ayyukan cin hanci da rashawa.
Shi wannan magana da ake ta wai a biya fom ɗin takara naira miliyan 100. Kai kana ji ka san san rai ne da buɗe kofar cin hanci da rashawa saboda in ka tsaya ka auna nawa ne albashin shugaban kasa duk wanda yake rike da kujerar kuma a kowane wata za a biya shi wata 12 ne a shekara nawa ne adadin kuɗin da ya tara in ka hada su zuwa shekara 4 kamar yanda doka ta tanada a kasan mu ta Najeriya nawa ya tara ka kaddara bai je asibiti a ciki ba tunda gwamnati ta dau nauyin sa bai biya kuɗin makaranta yayin shi ba
to sai dai kuma yayin da yake zantawa da muryar Amurka kan waɗannan ƙorafe-ƙorafen shugaban jam'iyyar APC na ƙasa sanata Abdullahi Adamu ya mai da martanin cewa a yi neman matsayin shugaban ƙasa ba neman sarkin tasha ba ne
masu Amerika kuke ko to wai maganan fara Amerika ya suke yi ka ɗauki miliyan 100 da ke magana a Amerika wane ne ka sani wata jam'iyya ce ka sani wanda ya magana presidential election America ta sa kuɗin shiga zaɓe suna yawa kamar da muke wasu tutu su muke koyi misali na system din wane ne wata jam'iyya ce gani tana munabun da kasa miliyan 100 a naira kamar yadda naira zuwa dollar maganan shugaban Najeriya ake magana ba sarkin garin ku ba yau sarki ya mutu suna kai fiye da miliyan 100 na masarauta guda na ya kasan nan banda wannan akwai abubuwa da aka nema a kasan nan mai nema duk mai so sai ya sa abin da PDP naira miliyan 100 dan a kan tebur kafin a yi da shi kuma idan mutum da gaske yake yana so ya shiga zaben shugaban Najeriya idan ba shi da hanya ba shi da masoya za su ɗauki miliyan 100 to mai cancanci shiga zaben shugaban Najeriya ba shugaban Najeriya ba bin wasa ba ne ba kuma duk wani hasar shi na zaben ba wani ke ganin ci kusa-kusa na sabin da yake bukata kamar APC a Amerika sanin ka ne idan mutum zai zama shugaban kasa ko da tintini ne bai da komai masu son shi suna iya hada kai su bi jiha jiha su tara kudin da suke bukata nan su biya ba dokan nan su yi haka idan miliyan 100 ma kawai sai ga sa miliyan 100 ba ka sai ba zai dai kuma ta hanyar gudunmuwa na masoyan shi shugaban Najeriya ba dai ba dai ba reni ba ba ana neman sarkin tashin garin kuma ne ba annan shugaban Najeriya ne shugaban Najeriya
kuma mutanen da yana cewa hakan
zai
kamar
bunƙasa
maganar cin hanci da
rashawa. Wannan idan kana son ka kashe kare kuma ba ta zan suna suka wasu suka zaci me ya kawo batun neman shiga zaɓe shugabancin Najeriya mai har ashe da cin hanci in ba ka shi karka shiga ba dole. Hau tunan su ne bai magana miliyan 100 a rayuwar shi shigar shi ne miliyan 100 ko ina a duniya gami kasa daya da ka sani za a ji halin shugabancin kasan ba za a biya kudin da yake ga jam'iyya inda ba suna aika sa ta yadda kudi yayin nama ne ba za a biya kudi wanda kai ne a miliyan 100 miliyan 100 nawa ne su kudi in ka je faranshi ka za ka bi zaɓen faranshi nawa ne makaron ya biya nawa ne lisan ta biya na shiga zaɓen nawa ne budget a America ya biya ya shiga zaɓe nawa ne wanda ya kare shi a zaɓen ya shiga Bush was the tsohon shugaban Trump nawa suka biya jam'iyya suka shiga suka jira wannan neman da ɓata masu zuwa ne kawai kuma abokan adawa musu ke wannan kuma da suka zai sa mu tsaya su shigira a can zaɓen shi zaɓa wanda ke son shiga zaɓe a jam'iyyar masu san jam'iyyar mu abin zai biya kenan. Sai ka tambaya me yan uwa ba shi tashin faɗin darajar kuɗin Najeriya kan ya tambaya na wannan lo kuma ya kawo wace ce ku ce a kan batun tattalin arzikin da duniya ba ki ɗaya ba banka ba kawai Najeriya ba. Na neman chairman na party abin da na biya na shiga zaɓen shugaban party miliyan 20 in ka dubi zaɓen da aka yi kafin namu wanda ya shiga neman chairman ya biya 500,000 dai kawai wanda ya nemi sakataren jam'iyya ya biya 250,000 ya biya kwata miliyan ne zai shiga neman chairman na biya miliyan 20 hotunan suka shiga kuwa biya miliyan 20 ɗin nan wannan jam'iyyar tamu jam'iyyar ce ta san tana da ƙida wani kan so ka bi jam'iyyar ka bi ƙa'idodinta wani sai ai ga fili nan ga mai duki sun zuwa zai shiga.
Duk da haka kuma sanata Adamu ya ƙara da cewa jam'iyyar ta ta APC ta saka kuɗin ne domin maganin shaidanu.
Da yake jam'iyyar mu ita ce take mulki in muka sa ainihin kuɗin shiga wannan zaɓen yau ga sashe ya kasa da yawa a mai gafa su yan hamayya da su shuka mana shigantaka su sama fitina su zai su biya wa shiga su zo shiga garke masu neman abin a jam'iyyarmu kai karan sai sai aje kotu a ta kaiwa na dawowa saboda haka idan akwai shaidani zai biya wani zai kawo fitina cikin jam'iyyarmu biya miliyan 100 zai biya mu maganin kuɗi sun yawa ana maganin da bawa bayan Allah to ban san bayan Allah na wani a Najeriya wanda ke zaka ce masu nema ban san amfani da kalmar talaka masu nema ba wa sai su ce shugaban Najeriya dukansu saboda haka wannan duka yan takarda ne irin ka yan jari hujja ne irin ka to an zai kenan a jam'iyyar mu ba bai wanda ko lukuwa ba an yi dai da mun samu madafa a cikin zai kuma ga wanda ne ya wanda ke zan yi in samu fita ba dole kowa ya ba ni zan yi ne bisa ba akwai abin da kira shawarwari ko wani ka tsara wanda ya tafi domin shigan zabe za mu buga jari dukkan da sunan Allah ya yarda daga gobe ka fara sa ido za ka ga tanda za ka fito a jaridu na gidan rediyo NTA sunansu abin da ya kamata a yi a shi nan amma da zai samu karamu a rai da kai ruwanka da 'yan jam'iyya ruwanka da delegate lokacin ya zo ba ni ne a ci an ce ka je kai kaza dan ka ci zabi kai kaza wannan kullum ba yake ba yake ba ne ba
anan zamu dasa aya amma da jinjin da Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma sai labari amma fa a takaice.
Rasha ta sake lugudan wuta jiya Talata a birnin Mariupol dake kudancin Ukraine inda fararen hula 200 suka makale a masana'antar sarrafa karafa ta Azovstal kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta ce an kwashe mutane 101 daga wurin cikin koshin lafiya. Kamfanin dillancin labaran RIA na kasar Rasha ya bayar da rahoton cewa ma'aikatar tsaron kasar ta ce dakarunta na lalata wuraren lugudan wutar Ukraine bayan da sojojin Kiev suka yi amfani da yarjejeniyar tsagaita bude wuta da Majalisar Dinkin Duniya ta yi domin haifar da shakku yayin da ake kwashe fararen hula a baya-bayan nan. Da sanyin safiyar Talata ne mayakan kungiyar Al-Shabab suka kai farmaki kan wani sansanin sojin tarayyar Afirka dake kauyen El Barab a yankin Shabelle ta tsakiya na kasar Somalia kamar yadda jami'an yankin da majoyin tsaro suka sanar. Jami'ai sun shaida murya Amurka cewa 'yan ta'addan sun kwace sansanin na wani ɗan lokaci kafin su janye. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ce sojojin Burundi da ke sansanin sun daƙile harin. A jiya Talata shugaban Amurka Joe Biden ya yi ba ma'aikatan da ke kera makaman ƙari dangi da ake aika mayaƙan Ukraine yana mai cewa ma'aikatan suna ba wa al'ummar Ukraine damar kare kansu. A zahiri in ji shi 'yan Ukraine suna nuna wautar sojojin Rasha da yawa. Makaman da hannun ku ke kerawa suna hannun jaruman Ukraine. Nagode da abin da kuka yi. Biden ya yaba ma'aikatan 265 a wata masana'antar sarrafa makamai ta Lockheed Martin dake kudancin birnin Troy dake jihar Alabama inda ya kwatanta su da ma'aikatan makaman Amurka a yakin duniya na biyu.
To madalla a gaida Sir Filu Hashim Gumel. Yanzu kuma ga wannan sakon.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
A ba daukan ba filata ne ba komai bane rabi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne.
To wallahi ku sani waɗanne da ƴan talaka da suke ko uhuni wata ran sai sun zo sun sa su huhu.
Menene huhu?
Ibu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Alikaya. Ku kasance da muryar Amurka.
To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Sir Filu Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau, ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.